Biyu bayan rashin nasarar da kungiyar kwallon kafa ta Stoke City ta yi ajiya, inda ta shakashi a hannun kungiyar Swansea City, inda aka tashi wasan biyu da babu ko daya. Manajan kungiyar ta Stoke City, Mark Hughes, ya ce da alamun wuya kungiyar ta kasance ta takwas a Premier League saboda kashin da kungiyar ta sha a hannun Swansea City. Ya kara da cewa kungiyar tasa ta yi sakaci na rasa wannan wasan. Da a ce kunnen doki aka yi da Stoke City ta kasance ta takwas akan teburi, inji Mark Hughes. Ya ce kungiyar ta Stoke City ta yi wa 'yan kungiyar Swansea City daukar kanwar lasa, amma gashi ta bata mamaki.